Hukumar 'yan sanda a kudu maso yammacin Najeriya sun ce sun shirya tsabdin gudanar da zaɓuɓɓukan gwamnoni da 'yan majalisun jihohi.
By the grace of God, we are good to go.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Ekiti, Sifi Amba Asuko, ya ce da yardar Allah sun shirya tsabdin gudanar da zaɓen. Na tambayi kwamishinan 'yan sandan na jihar Ekiti ko waɗanne irin shiri suka yi, sai ya ce.
The first arrangement is that we reassess what we have done previously in the last election. We look at if there were gaps and fill up the gaps, just finish a meeting with other security agencies. The polling units have to be secured at the collection center.
Kwamishinan 'yan sanda Amba Asuko ya ce shirin farko shi ne sun yi nazarin irin ayyukan da sun ka gudanar a zaɓen da ya wuce don su ga inda sun ka yi kuskure gyara tare da haɗa hannu da wasu jami'an tsaro. Sifi Asuko ya ce za su ba da tsaro a rumfunan zaɓe da ma wuraren tattara sakamakon zaɓen. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Ekiti ya ce za su girke wata runduna ta musamman tare da ba da lambobin waya don a kira su idan buƙatar hakan ta taso. Shi ko kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Mr. Shina Olukolu, ya ce sun shirya wa zaɓen na gobe Asabar.
We want to increase the level of patrols as well as the number of personnel that are going to be on patrol. So we want to assure the members of the public and the entire citizenry of Oyo State not to have any fear at all. They should just go out there and exercise their civil responsibilities.
Sifi Shina Olukolu ya ce za su ƙara yin sintiri da ma yawan jami'ai da za su yi sintirin don tabbatar da tsaro. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo, Shina Olukolu, ya baiwa jama'ar jihar Oyo tabbacin cewa kada su razana fita su kaɗa ƙuri'unsu ba tare da wani jin tsoro ba. A halin yanzu dai tuni aka fara ganin jami'an tsaro a shirin ko ta kwana domin tabbatar da tsaro kafin zaɓen, a lokutan zaɓen da bayan zaɓen na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi na gobe Asabar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.